Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Disamba 2018. A daidai wannan lokaci, da farko dai ga kanin labaran.
Wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka sun fara tsayawa cik sanadiyar rigimar kasafin kuɗi. Wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun halaka mutane aƙalla 15. Sannan wata tawagar sa ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Isemen don kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya.
Kanin labaran kenan, za ku ji cewa ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya koka kan rahoton da kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar. Kowane rahoto ne?
Saboda haka, ko kana da kaki a jikinka ko mai ɗaukan makami ne don wata manufa, to ya kamata duka ku fahimta akan cewar shi talaka fara hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa, kada a ci zarafinsa, kada a take masa haƙƙi.
Sannan za ku ji wasu gogaggun 'yan jarida na nahiyar Afirka sun kafa shafin bin diddigi domin yaƙi da labarin ƙarya da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta da kuma yanar gizo. Muna tafe da cikakken rahoton. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin tarayyar Amurka ta fara tsaye da wasu harkokinta wajen rubu'i, wato 1/4 na gwamnatin tarayya ne ya rasa kuɗin tafi da shi daga ƙarfe 12:01 na asubahin yau ɗin nan Asabar agogon Washington. Tsarin ayyukan ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen 8,000 ne ya shiga rudu, kuma fiye da rabin waɗannan ma'aikatan gwamnatin tarayya ɗin za su riƙa aiki ne ba tare da ana biyan su ba. Majalisar dattawa da majalisar wakilai sun ɗage zama jiya Juma'a ba tare da amincewa da kasafin kuɗin da ya tanaji biliyan 5 na gina katanga kamar yadda shugaba Donald Trump ya buƙaci a yi a iyakar Amurka da Mexico ba, baya ga sauran kuɗin tafi da harkokin gwamnatin tarayya. Dama 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun samu wa'adin zuwa ƙarfe 12 na daren jiya ne su amince da dokar tanada kuɗin gudanar da harkokin gwamnati. Tun da farko da daren jiya Juma'a, shugaba Donald Trump ya rubuta a kafar Twitter cewa harkokin gwamnati za su tsaya cik babu yadda muka iya. Wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun halaka mutane aƙalla 15, ciki har da wani shahararren ɗan jarida. Shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a wata mota a wurin da jami'an tsaro ke binciken masu wucewa a kusa da babban gidan gudanar da taro da sauran harkoki mallakin gwamnatin ƙasa, inda hayaƙi ya turnuƙe ya kuma tashi sama. Jami'an tsaro sun ce bom ɗin ya halaka akasari jami'an tsaro ne da kuma wasu farar hula. Daga cikin waɗanda suka mutu a hari na farko akwai Awil Dahir Salat, wani fitaccen ɗan jaridan Somalia wanda ke aiki ma gidan talabijin na Universal TV da ke London. Dahir ne mai shirya shahararren shirin talabijin ɗin nan mai suna Dude Wadak. Aƙalla wasu ma'aikatan wannan gidan talabijin ɗin ma su biyu na cikin waɗanda suka mutu. Fashewa ta biyu kuma ta faru ne daura da wurin, to amma ba a san musabbabinta ba. Tuni dai ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qa'ida ta ɗauki alhakin tayar da bama-baman biyu. Wani shafin yanar intanet na Al-Shabab ya ce an auna fashewa ta biyu ce kan waɗanda suka kai ɗauki bayan fashewa ta farko. Wata tawagar sa ido ta Majalisar Dinkin Duniya ta isa yayin dan ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta Hodeida. Tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin Patrick Commit, wani janar ɗin sojin Netherlands, ta gana da jami'an gwamnati a yau dinnan a Sabar a Aden. Daga nan tawagar za ta yada zango a Sana'a kafin ta zarce zuwa tashar jirgin ruwa na wato ta gabar kogin Red Sea ko Bahar Al-Aram. To karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana samun ra'ayoyi mabambanta game da rahotannin da ke nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump na tunanin janye rabin sojojin Amurka wajen sama da 14,000 daga Afghanistan. Labarin yiwuwar janyewar daga Afghanistan na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya ayyana galabar Amurka kan kungiyar ISIS a Syria, tare kuma da cewa sojojin Amurka za su janye daga kasar da yaki ya daidaita. Idan Amurka ta aiwatar da janyewar, sojojin Amurka wajen 9,000 ne za su bar wannan yanki. To sai dai gwamnatin Afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da shirin janyewar. Yan sandan Burtaniya sun kama wani mutum da wata mace da ake zargi da hannu a cilla wasu matsumatsin jiragen sama marasa matuka da aka yi ta yi a sararin saman filin jirgin saman Gatwick na tsawon kwanaki 3. Ba a bayar da ƙarin bayani kan mutanen da aka kama ɗin ba. Hukumar 'yan sandan Sussex ta faɗa a wani rubutaccen bayani da safiyar yau ɗinnan Asabar cewa da daren jiya Juma'a aka yi wannan kaman. Takardar bayanin ta ce har yanzu ana ci gaba da bincike kuma 'yan sanda na ci gaba da sa ido don bankaɗo duk wani jirgi marar matuƙi da aka cilla daura da filin jirgin saman. Wani rahoton daga bangaren jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka ya nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin canza ra'ayin Amurkawa kan zaɓe da siyasa ta wajen yaɗa rahotannin ƙarya, al'amarin da ka iya kaiwa ga ƙaƙabtar takunkumi kan ƙasar da ke da hannu. A cewar shugaban sashen bayanan sirri na tsaron ƙasa Dan Quart, a wata takardar bayani ta jiya Juma'a, Rasha da wasu ƙasashen waje ciki har da China da Iran sun yi ta ƙoƙarin jirkita ra'ayoyin Amurkawa da kuma aikawa da saƙonin yaudara da zumar yaɗa manufofinsu a cewarsa. Dama 'yan watanni gabanin zaɓen rabin wa'adi da aka yi a Nuwamba, jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma jami'an tsaro sun bayyana damuwa kan yiwuwar ƙasashe irin Rasha da sauransu da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi su yi yunƙurin haddasa ruɗami a zaɓen na Amurka.
Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa ministan yaɗa labarai na Najeriya, Alhaji Lai Muhammad, ya koka kan rahoton da ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar na zargin sojojin Najeriya da take haƙƙin bil'adama. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
The kind of outrage that we hear when the military is accused of human rights violation.
Ministan labarun Najeriya kenan, Alhaji Lai Muhammad, ke magana a taron manema labarai da ke nuna rashin jin daɗin gwamnatin tarayya bisa yamadin da aka yi ta yi bisa zargin da Amnesty International ta yi wa dakarun Najeriya na take haƙƙin bil'adama. Ya ce zargin da ake ta yi wa sojoji da yamadin cewar suna danna haƙƙin bil'adama, ba ma jin ana ta da jijiyar wuya yayin da ake kashe sojoji. Wannan kuma na nuna cewar tamkar daidai ne ake kashe sojoji, amma laifi ne su sojojin su kwantar da duk wani kashe-kashen da ake yi. Ai, su ma sojojin sun gwammace su zauna a cikin barukokinsu, amma suke filin daga don samar mana da tsaro baki daya. Ko da na tuntuɓe shi, kakakin Amnesty International a Najeriya, Isa Sanusi, ya ce
yamma ana cikin rikici a ƙasa, babu wanda yake shan
wahala irin talaka wanda ba shi da kariya. Saboda haka ko kana da kaki a jikinka ko mai daukan makami ne dan wata manufa, to ya kamata dukan ku fahimta akan cewar shi talaka fara hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa, kada a ci zarafinsa, kada a take masa haƙƙi. Su abin da ba sa so kenan. Mu kuma abin da muke cewa shine ba zai yiwu ba a halin da ake ciki a ce talaka a Najeriya za a yi masa abu, amman ta da abin ba tare da wani ya bi masa haƙƙinsa ba, muka ce dole ne ba yaki ake ba ko me ake yi, dole ne a kare haƙƙin dan adam.
Rahoton na Amnesty International ya kuma yi nuni da cewar sama da mutane 2,600 ne suka rasa rayukansu biyo bayan rigimar makiyaya da manoma. Amma a cewar Khalil Muhammad Bello da ke zama jagoran makiyayan kulan Allah na ƙasa baki ɗaya, wannan adadi ka iya zarce haka.
Wato sanin ainihin kiyasin adadin mutanen da suka rasa rayukansu makiyaya ko manoma, banda Allah ba wanda zai iya sani. Gaskiyar magana da ita ce an rasa rayuka masu yawa na makiyaya da manoma, da waɗanda ma ba makiyayan ba ma ba manoman ba ma a sanadiyar wannan fitina sun rasa rayuka. Wannan shi ne abin da za mu faɗa, ba za mu kare shi wannan rahoton ba, amma adadinsa ɗin ne ba za a iya tabbatar da adadinsa.
Malam Khalil, kana ga takamaimai menene za a yi ne a shawo kan wannan matsala?
Domin fitinar kasan abu da yawa ya shiga, kuma idan aka samu makiyaya wuraren kiwo da wuraren da burtalolinsu aka bude da wuraren kiwo, in Allah da za a abu sauki.
To sai dai kuma masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na da tababa akan cewar an yi ma ainihin wannan rikici na makiyaya da manoma ne?
Shin lalle fada ne tsakanin makiyaya da manoma? A'a, ko ana amfani da wannan matsalan a jawo wasu a samu wani biyan bukata ne? Kaga kaman abin da yake faruwa jihar Zamfara, ba za ka ce fada ne tsakanin makiyaya da manoma kawai. Haka akwai ko abin da ke faruwa Plateau, abin da ke faruwa Benue da su Taraba, ba lalle fada ne tsakanin makiyaya da manoma ba. A'a, wasu ne suke amfani da wannan rigan suna biyan nasu bukata. Ya kamata gwamnati ta fito ta yi bincike.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan mai na kaina. To har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa wasu gogaggun 'yan jarida na nahiyar Afirka sun yunkuro ta hanyar kafa shafin bin diddigi domin yaƙi da labarin ƙarya da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta da kuma yanar gizo. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Kamar yadda bincike ma ke nunawa, sama da kashi ɗaya cikin hudu na 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙasar Kenya da aka yi bincike a kansu sun ce suna yaɗa labarin ƙanzon kurege ko kuma labarin ƙarya da gangan. Yanzu haka ma dai, damar da ke cikin yaɗuwar labarin ƙarya ta koyi sanadiyyar jefa hukunta a zukatan 'yan jarida game da ayyukansu na yaɗa labarai, musamman akan al'amura masu tsarki wanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. To sai dai kuma tuni, wasu gogaggun 'yan jarida na ciki da ma wajen Najeriya suka yunkuro ta hanyar kaddamar da wani shafi na bin diddigi domin yaƙi da wannan matsalar. Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani tsohon ma'aikacin BBC ne da ke cikin wannan tawagar ta bindiddigi, ya kushe da min manufarsu a yanzu.
Wato, bindiddigi shafi ne da ƙwararren 'yan jarida suka samar domin haɓaka aikin tantance gaskiya ko kuma ƙarya a labaran da ake yaɗawa a shafukan intanet, musamman shafukan sada zumunta, wato na social media. Ma'aikatanmu sun ƙware matuƙa kasancewar sun yi aiki a manyan kafafen yaɗa labarai a ciki da wajen Najeriya a fannoni daban-daban na aikin jarida. A baya-bayan nan, mutane kan shiga ɗani game da gaskiya ko kuma ƙarya wasu bayanan da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran ƙarya da mutane ke kira kuma su yaɗa. Samuwar shafukan sada zumunta sun sauƙaƙawa wajen mutane wajen ƙirƙira irin waɗannan labarai na ƙarya su kuma yaɗa su kamar wutar daji. A don haka shi ya sa shafin diddigi ya fito domin ya ba da tasu gudunmuwar wajen tantance gaskiya ko kuma ƙaryar irin waɗannan bayanai da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta na social media. A aikin tantance gaskiyar labarai, shafin bin diddigi yana yin amfani da ƙwarewar ƙa'idojin aikin jarida na ba sani ba sabo da rashin nuna ɓangaranci. Sannan kuma mukan bibiyi bayanan da ake yaɗawa a shafukan intanet ko kuma shafukan sada zumunta, musamman shafukan da aka tabbatar da sahihancinsu, domin mu tantance haƙiƙan ikirarin da ake yi a cikinsu. Mukan kuma duba hujjojin da aka gabatar, sannan mu tuntuɓi waɗanda suka yi ikirarin domin su gabatar da hujjojinsu. Idan da buƙata, mukan bincika binciki ingantattun kundayen adana bayanai don tabbatar da ingancin ikirarin da aka yi. A wasu lokuta muna tuntubar kwararru domin su bayar da nasu bahasin game da batun, sannan mu rubuta sakamakon bincikenmu mu kuma wallafa shi a shafin bandaddaki.
Ya zuwa yanzu an fi nazartar wannan lamari a kasashen Turai da kuma Amurka, inda aka kwatanta da halin ko-inkulan da ake nuna wa nahiyar Afirka. Duk da cewa irin waɗannan labaran na ku haddasa rasa rayuka ta hanyar yaɗa zantukan ƙiyayya da kuma wariyar launin fata, musamman ma a shafukan sada zumunta kamar WhatsApp da kuma Facebook, da kowace hanyoyi kamata a bi domin daƙile waɗannan matsaloli. Haila yau ga jami'in bin diddigin.
Wato sannan kuma hanyoyin daƙile labaran ƙanzon ƙuregi abubuwa ne da suka kunshi wayar da kan jama'a game da labaran ƙarya. Yana buƙatar kafafen yaɗa labarai su ƙara dagewa wajen tantance gaskiya akan abubuwa da suke rahoto akai, sannan kuma su kansu shugabanni da 'yan siyasa akwai buƙatar su tsoron Allah su riƙa faɗin gaskiya, su yana jikitar da hankulan jama'a da tunaninsu domin cimma buƙatunsu. Sannan kuma akwai abubuwa da akwai horo, wato musamman manema labarai na buƙatar horo da kuma dabarun wato ƙaro bincike sai hancin irin labaran da mutane ke turo musu domin su yaɗa. Don yawanci wani lokuta da dama matsalar ba daga masu kafafen yaɗa labaran bane, irin mutanen da suke samun labarai ne daga wurinsu, sai a turo hotuna ko kuma bidiyo a ce ga abu ya faru a wuri kaza, kuma alhalin ba haka bane, sai an yi bincike an duba sai a ga waɗannan labaran ba su da tushe kuma ba su da asali.
Koma da menene dai, akwai buƙatar katin tanazo musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar babban zaben shekarar 2019 a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Allah 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 hada kanmu a fere kanmu sojuna.
A gaida da Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan taƙaitaccen tarihin Kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa.
Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar, saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai, Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai muƙamin gwamna janar, wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila, wacce da farko ke ƙarƙashin sarki George na 5 da na 6 daga shekara ta 1914 zuwa 1954, lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shi ne Sir Frederick Lugard, daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayansa ko Lord Lugard, an yi ta gwamna janar ɗin Najeriya Turawa har sau 8, kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Nnamdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963, wato tsawon shekaru kusan uku, wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko, wato a jamhuriya ta farko ɗin, shi ne tsohon gwamna janar Nnamdi Azikiwe, daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966, lokacin da soji suka kwace mulki. Aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 ɗin zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji, Manjo Janar Johnson Thomas Umunnakoye Igui-Ironsi ya zama shugaban ƙasa na farko na mulkin soji, daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 ɗin, lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. Janar Yakubu Gawan ne ya gaji Ironsi inda ya zama shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. Janar Murtala Ramad Muhammad ne ya gaji Gawan ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shine Janar Olusegun Fajinmi Okikiolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da ya yi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so faɗi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. An yi ittifakin cewa hamshakin ɗan kasuwar nan Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola shi ya ci ko yake gab da cin zaben ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada Chief Anes Adegunle Oladeande Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. Janar Sani Abacha ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki. Wanda ya gaji Abacha shine Janar Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus don ya miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Janar Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa Yar'adua ya zama shugaban ƙasa wanda ya kai ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadan mulki. Mataimakinsa Dr. Gullock Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa Juma'a 29 ga watan Mayu shekara ta 2015 lokacin da ya miƙa mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zaɓe. Kamar yadda ka sani Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yanzu.
Sai kuma ansar tambayar Mustafa Yahaya mai son dan takaitaccen tarihin kogin Nilu. Idan Malam Mustafa na saurare, to ga kaɗan daga cikin bayanin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna wanda ya ce.
Da farko dai shi kogin Nilu shine aka fi sani da Nile River. Shi kuma Nile River a yaren Latin ana kiran shi da Nilus, a yaren Girka kuma ana kiran shi da Nelos, ma'ana wani kwari ne ko ko zazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Shi kogin Nilu kamar yadda muka sani shi ne kogin da yake kowane kogi girma a Afirka, daga shi sai kogin Niger a Afirka. Kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin Afirka. Babban su shi ne kogin Nilu, shi wannan Nile River din da ake magana. Sannan shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil 4,184, mil 4,184 tsawon shi, wanda ya daidai da kilomita 6,650. So shi kuma kogin Nilu bisa asalin tarihi, idan aka duba rubuce-rubucen Herodotus, wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin Nilu din nan wani babban tafki ne, babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu a ƙasar Misra. To daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin Nilu din, inda ya faro, daga inda ya taso har ya shafi, har ya zo ƙasar Misra, kuma ya shafi wasu ƙasashe daban-daban na yankin Afirka, da kuma abin da ya shafi Misra, da kuma tasirin shi wannan kogin Nilu din a yankin abin da ya shafi ƙasar Misra, wato Egypt kenan. To wani Bajamuse, ma'ana mutumin kasar Jamus, wanda ake kira Brockhart Waldecker a shekara ta 1937, shi ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin Nilu yake, game da bayanai da shi Herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin Nilu daga nan ya faro.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To amsoshin takardunku kuka saurara, maimaicin amsoshin takardunku kuka saurara daga Ibrahim Kalma Sigarba. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Hayadan Nau Azare, inda ya ce salam biyoye Hausa. Muddin gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tana son kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa, to ya zama dole ta ɗauki matakan hukunta duk wanda aka kama da wannan laifi, duk girmansa duk matsayinsa a gwamnati. Daga ƙarshe muke fatan Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai saƙon Buhari a Hayaguru jihar Yobe a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam biyoye Hausa, na jan hankalin al'umma da su guji yin sak a lokacin zaɓe mai zuwa nan da wasu 'yan kwanaki, a duba cancanta, domin haka ne za mu samu shugabanni na gari masu kishin al'umma. Allah ya kai mu lokacin da rai da lafiya. Sai saƙo na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Kadora Diga ga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla Kafusan Aya Zikiri daga jihar Bauchi, inda suka ce assalamu alaikum biyoye Hausa, fata na gari Lamiri, muna taya al'ummar jihar Zamfara addu'a. Allah ya kawo musu ƙarshen wannan har-haren da 'yan bindiga ke kai musu, amin. Kafin mu kammala shirin ga labarai, amma a taƙaice.
To a taƙaicen, gwamnatin tarayyar Amurka ta fara tsaida wasu harkokinta wajen rubuki, wato 1/4 na gwamnatin tarayyar Amurka ne ya rasa kuɗin tafi da shi daga ƙarfe 12:01 na asubahin yau dinnan Asabar.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalma Sigarba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu, wanda ya hada mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci Baltic, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.